بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وجاء استبتك الله سبحانه وتعالى دساك هذا معنى سافيا تا أصبر تقص قوتا ذو القاعدة الشكرة تدبو ديادة دليه حدود تلاتين دهدو بين هجر من زعل الله صلى الله عليه وسلم والديني دا shahudu ga watan 9 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Ci gaba da karatun mu littafin Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ir Shaytan na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani ibn Taymiyyah. Za mu tashi yau darasin mu na 44, kuma mun gama karanta ta'liqin Malam Salih Ali Sheikh makon da ya gabata. Ko za mu koma saman littafin cikin mataninsa, wanda bayan ya kawo mana wasu ayoyi da suke bayanin falalar da Allah ke wa bayinsa, ya sanya musu damar bambancewa tsakanin abin da ke mai kyau da abin da ke ba shi da kyau. Ya kawo mana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Bayan nan to sai ke cewa, fa hadha min al mu'minina alladhina ja'a fihim al hadith alladhi rawahu at-tirmidhi an abi sa'id al khudri an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wannan suna daga cikin mu'minan da hadithi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imam At-Tirmidhi ya rawaito shi daga Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ittaqu firasata al-mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Ku kiyaye firasar mu'mini, domin kuwa shi yana kallo ne da hasken Allah. Wannan mun yi magana akan wannan hadisin makon da ya gabata, da yadda Ibn Taymiyyah ya dauke shi da bayanin da ya mana, da kuma yadda a ƙasa muka karanta muka ganin Salih Ali Sheikh wajen bayanin menene firasa da kuma kashe-kashenta guda uku. Mun yi wannan mun gama ko? Yawa, tare da cewa hadisin al-Imam At-Tirmidhi ya ce hasan ne, amma kuma dai kwalkwale-kwalkwale da bincike-binciken malamai ya nuna hadisin bai inganta ba. To shine nan ya kawo a saman yake cewa, qala at-Tirmidhi hadithun hasan وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره. يا غباتا ابايا كان farkon littafin mun karanta hadisin nan dake cikin al-Bukhari da kuma wani al-Bukhari wanda shi ma mun yi bangana akan sa, hadisin wali hanna ga mana wannan hadisi har littafi akai sharhin sa, sharhi na musamman akan wannan hadisi din shine hadisin man adali waliyan. To a ƙarshen sa ayyana cewa, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wannan din mun karanta, wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. wannan shine juz'in da ya kawo mana na wannan hadisi, kuma dai mun yi bayani akan sa wannan ya gabata, a cewa bawa na ba zai gushe ba yana kusantata da na filfili inji Allah subhanahu wataala kenan, har sai na so shi inji Allah. Yace in na so shi sai in zama jinsa wanda da shi yake gani, da ganinsa wanda da shi yake gani, da kuma hannunsa da yake damƙa da shi, da ƙafarsa da yake taku da ita, don haka zai zama da ni yake ji, da ni yake gani, da ni yake damƙar abin da zai damƙa da ni yake taku tafiya. Wanda duk mun yi bayanin da me ake nufi da waɗannan lafuzza, har yace wala in sa'alani, in har ya roƙe ni wani abu to lalle la'utiyannahu zan bashi, wala in ista'adhani in koyi ne mi tsari na la'u'idhannahu zan bashi tsari zan kiyaye shi. har yake cewa babu abinda nake kai kawo akan sa wajen in aikata shi ko kar in aikata irin yadda nake kai kawo wajen karbar wato rayin bawa daga cikin bayina mumini yana kin mutuwa ni kuma ina kin ummuna na masa amma kuma mutuwa babu makawa sai ya hadu da ita wannan lafazi yana daya daga cikin lafuzan da aka rubuto wannan hadisi ne da shi kuma mun da yi bayanin kowanne a baya in ba ku manta ba to bayan ya kawo wannan lafazi na hadisi sai ce fa idza kana al abdu min haula'i in mutum daya daga cikin waɗannan mutane da aka ambata a baya bayan Allah nan salihai farraqa baina hali awliya'ir rahmani wa hali awliya'ish shaitan in ya iya bambancewa tsakanin halin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaitan la'ananne kama yufarriqu as-sayrafiyyu baina ad-dirhamil jayyidi wad-dirhamiz zayyifi kamar yadda dan canji zai iya bambance maka kuɗi mai kyau da kuɗi mummuna shine as-sayrafi mutum wanda cinikin sa shine canjin kuɗi dirhami mai kyau da dirhami na ƙarya shine zayif zai iya bambancewa ya gane wannan ya fidda shi ya kuma gane wancan ya tabbatar da shi wa kama yufarriqu man ya'rifu al-khayla baina al-farasi al-jayyidi wal-farasi ar-radi haka nan mutumin da ya san dawaki zai iya dubi ya ce wannan doki ne mai kyau ingarma gawurtacce za a yi amfani da shi waje kaza da kaza da kuma wanda yake mummuna shine ar-radi wa kama yufarriqu man ya'rifu al-furusiyata haka nan wanda ya san amfani da dokin kamar tseren doki da hawa kansa a yi yaki ya iya bambance maka ash-shuja' wal-juban wane ne mutumin da yake ko dokin da yake wato mai gwarzo mai karfi da kuma matsoraci duk zai iya bambance maka yace wa kama annahu yajibu al-farqu kamar yadda kuma yake wajibi ne a bambance bainan nabiyyi as-sadiqi wa bainal mutanabbi al-kadhibi a bambance tsakanin annabi na gaske mai gaskiya annabi ne na haqiqa wa bainal mutanabbi da kuma wanda yake da'awar annabci an ce mutanabbi mai da'awar annabci annabi kuma shine annabin gaske an ce tanabba'a yayi da'awa ya ce shi annabi ne alhali ko ƙarya yake yi don haka mai da'awar annabci na ƙarya shi ma za a iya bambancewa daga kaji maganar sa za ka gane wannan makaryaci ne wannan kuma kaji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san magana ce daga Allah subhanahu wata'ala annabi ne na gaske yace fa yufarriqu baina muhammadin as-sadiqi al-amini rasuli rabbil alamin sai iya bambancewa tsakanin wato muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin nan na gaskiya kuma amintaccen nan manzo na ubangijin halitta baki daya sallallahu alaihi wasallam wa musa haka nan annabi musa wal masih da kuma annabi isa alaihi salatu wassalam yace wa ghairihim da kuma wasu dai wanda suke annabawa ne na gaske duk zaka iya bambance su wa baina musailimatil kazzab zaka iya bambance su daga musailimatil kazzab wal aswad al ansi wa tulaihatil asadi wal harith al dimashqi wa babah ar rumi wa ghairihim zaka iya bambance waɗancan annabawan gaske ka fidda su ka gane su ka bambance su daga masu ƙaryar annabci irin waɗannan mutane da ya kawo sunayen su musailimatil kazzab kun san shi ko mun sha magana a kansa wanda yayi da'awar annabci a bangaren al-yamama wajen najd lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai har mutumin da ya kashe Hamza ibn Abdul Muttalib a yakin Uhud wahshi kenan ko lokacin yana kafiri shine Allah madauki yayi wa baiwar kashe wannan mutumi har yake cewa ya kashe babban bawan Allah ya kuma kashe mummunan bawan Allah ma'ana ya kashe Hamza kuma sannan shine ya kashe wato lokacin yana kafiri ya kashe Hamza amma Allah madaukaki ya bashi baiwar ya musulunta a yakin da aka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin Yamama a lokacin aka kashe ai daga baya kai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kashe a zamanin Abubakar aka kashe Musailimatul Kazzab ko kuma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wannan kuma al-aswad al-ansi shi ma la Allah kun taba jin sa shi kuma sunan sa abhala ibn ka'ab ibn ghawth al-ansi al-mudhhiji mutumin yaman ne shi kuma shi ma yazo yayin da awar annabtaka shi kuma shi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da awarsa ta yadu a garuruwa da yawa tsakanin sayhad kamar da suke cewa mafaza wajen hadramaut har zuwa taif bahrain da kuma wasu garuruwa dai anan wato aljaziratul arabiya ya samu magoya baya a wani yaki da aka fita akwai wani mutumin farisa bayan musulunta sa shi ne ya kashe shi ana ce masa Fayruz ad-Dailami wasu kuma suka ce wani mutumi ne sunansa Anmar Qais shi ne ya kashe shi suna cewa lamarinsa gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshe wata uku kawai da fitowarsa da kashe shi da aka yi wata uku ya bayyana cewa annabin ƙarya ne kuma waɗannan mutane kamar da muka ji su ne suka kashe shi akwai maganar kuma cewa a wani lokaci aka kashe shi malamai suka yi sabani wasu suka ce an kashe shi kwana biyar kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a ƙarshen Rabi'in al-Awwal bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tura tawagar Usama ibn Jayshin Jayshin Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura wannan rinduna domin yakin da ta fita bangaren Rumawa a wannan lokaci wannan mutumi labari yazo cewa an kashe shi wannan shine Tulaiha al-Asadi bayan nan wanne ne na gaba abin nan kai al-Aswad al-Ansi sai Tulaiha al-Asadi shi kuma Tulaiha al-Asadi ɗaya daga cikin shugabannin yaki ne ma wanda aka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Ghazwatul Ahzab Ghazwatul Ahzab ita ce shi ne yakin da aka yi bayan yakin Uhudu a darasin sira za mu zo kansa to a wannan yaki ɗaya daga cikin shugabannin rundunonin kafirai mai jagorancin kabilar Banu Sa'ad a cikinsu shi ne wannan mutumi sunansa Tulaiha al-Asadi lokacin da suka yi gangan kunsu domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan kabila ta al-Asad ko bani Asad sun zo domin su taimaki kabilar Ghatafan a wannan yaki to a cikinsa shi ma wannan mutumi yayi da'awar annabci amma shi nasa ya tabbata bayan rasuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana cikin waɗanda suka yi ridda sannan kuma ya shiga cikin waɗannan ya musulunta daga baya sannan ya ridda amma kuma daga baya ya sake musulunta kamar yadda Ibn Kathir ya ambata a kissarsa zamanin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine wanda aka tura ma Khalid ibn al-Walid ya yake shi amma kuma ya samu dama ya gudu yayi kasar Sham ƙarshen labarinsa kenan agun wasu malamai kuma suka ce kamar da Ibn Kathir ke cewa Tulaiha yayi ridda ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo musulunci daga baya kuma musuluncin sa yayi kyau ma'ana yayi rayuwa mai kyau ta musulunci har ya shaidi a yakin da aka yi tare da Khalid daga bayan wannan lokaci haka wasu malaman suka ambata wannan shine Tulaiha al-Asadi na uku kenan ko mun ji Musailamatul Kazzab mun ji wa al-Aswad al-Ansi da kuma Tulaiha al-Asadi na uku shine al-Harith ad-Dimashqi wannan al-Harith ad-Dimashqi shi kuma yana da wata kissa mai dan tsawo wani mutumi ne da aka yi shi shima ya jarrabi mutane a zamanin khalifancin Banu Umayya musamman farko a zamanin Abdul Malik ibn Marwan irin mutanen nan ne da suke ba da labari ya shahara da zuhudu cikin jahilci in an ce me zuhudu gudun duniya yau mutum ne mai gudun duniya har suna cewa da zai sa riga ta gwal to kana ganin sa zaka gane wannan mutumin mai gudun duniya ne kaga dai ƙarshen rashin gudun duniya a ce ka sa rigar gwal to shi da zai sa rigar gwal zaka gane cewa mutum ne mai gudun duniya bata dame shi ba sannan suna ba da labarin sa cewa yana cikin mutane da Allah ya hore wa iya tasbihi da tahmidi mina tahmidi ka ce ba wanda ya kai shi har to sai Allah madauki ya jarrabe shi a cikin rayuwarsa da wasu matsaloli shedan ya rude shi ka san duk mutumin da zai bauta wa Allah subhanahu wataala amma kuma ya zama bisa jahilci yake bautan nan da gudun duniyar da yake da zuhudin da tasawufin ya zama ga tsabar jahilci da nisantar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe shi shine suke cewa wata rana ya sami shedan ya zo masa yake raya masa wasu abubuwa wanda dama haka suka saba yi irin waɗannan mutanen suka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa rubuwa da Allah ya jarrabe su da shedan da wani abu to shine yana cewa suna bada labari kan cewa wata ran shedan sai ya zo ya rude shi sai yake masa wasu abubuwa ta hanyar aljanu suka ce idan ya sami wani abu ya kwankwashe shi sai ku je na tasbihi abun yana tasbihi har wani lokaci da yaga irin wannan abun ya fare masa yawa sai ya samu mutane a masallaci sai yaga mutum mai hankali sai yaje yace ka ji fa kwanan nan ni ga abin da nake ji ku yi min bincike wannan hali na shiga ne har a Dimashq yake zaune ya rubuta wa mahaifinsa a kauyen da yake ana ce masa Aljaula yato ya aika wa mahaifinsa yake cewa ni fa ga irin abubuwan da nake samu shedan ko menene yake faruwa daga shedan ne ko daga Allah ban sani ba ina ganin abu kaza ina ganin abu kaza shine baban nasa ya rubuto masa ya ƙara angiza shi cikin wannan abun yace ka ci gaba da abinka duk abin da wannan mai zuwa maka ya umarce ka da shi kai abinka domin kuwa ai Allah madauki ya ce ai shedanu ba sa zuwa sai ga kullu affakin athim kuma yake cikin ƙarshen suratu ash-shu'ara ko menene fadin Allah subhanahu wa ta'ala man tanazzalu alaihi shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim shedanu suna sauka ne akan mutumin da yake mafi mai ƙarya kuma sannan mai yawan zunubi sai ce kai ko baka ciki ba makareci bane ba mai yawan zunubi don haka duk abin da yake ma kai kai to sai shedan nan ya ci gaba da angiza shi har ta kai ga ana maganganu sai fara magana ya fito yace shi sunansa ma annabi yace ai annabi ne abubuwan da yake gani mala'iku ne suke zuwa masa to kuma sai Allah ya jarrabe shi ko ya jarrabi mutane a zamanin sa zai rika yin wani abu na mamaki har zai sai mutane su daga idan su kalli sama in suka duba saman sai su ga mutane suna tafiya a saman wasu kuma suna kan doki a saman fa in kuka daga idan kuka duba abin da zaku gani kenan sai ce waɗannan mala'iku ne sun zo guri na ne to abin nan sai ya fara kafafa har aka ji labarin sa sai ya gudu Baitul Maqdis ya buya lokacin dai wannan Abdul Malik bin Marwan ya tura a nemo shi ya samu magoya baya da yawa wato mutane suka jarrabu da shi sosai aka ce ashe hakika annabin ne saboda yana abubuwa wato ban mamaki daga cikin abubuwan har yanzu suka faɗa cewa idan har ko abin nan makami aka sa a jikinsa baya kamawa to har Abdul Malik bin Marwan ya aika a cikin garin Nasiriya a can Baitul Maqdis cewa aje a kamo shi ya tara mutane har yayi gida ana cewa ga annabi ana zuwa gurin sa wannan fa duk a zamanin daular Banu Umayya saboda gudun duniya da mutane suke nuna alamar sa da da'awar san Allah to ana nan sai aka hada baki da kamar ka ce dagacin garin inda yake mun bashi wannan ma'anar yaje ya shiga ya tura wani mutumi ya shiga cikin mutanen sa aka samu karfafa da zaratan yan sanda na Turkawa masu karfin jiki suka shiga inda yake aka ce an zo ganin sa akai dabara dai da aka duba shi a gidan ba a kama shi ba har magoya bayan suna cewa annabi ne ai ya tashi sama Allah ne ya dauke shi can ko sai gashi a hannun kattin yan sanda sun cafko wuyansa an fito da shi wurin sarki ana tafiya to a lokacin wani abu da ya faru na ƙara ruɗa mutane wannan duk yana cikin amfanin da yasa nake kawo muku wannan kissa saboda tana da munasaba da alaka da littafin da muke karantawa saboda a bambance maka waliyin gaskiya da waliyin ƙarya ta kai ga yadda aljanun suke taimaka masa wajen ruɗa mutane lokacin da aka kamo shi a Baitul Maqdis domin shi Abdul Malik bin Marwan ya je wurin ya je ziyara sai ya sa aka kamo shi to da aka taho da shi an masa kukumi da sasari a kafa da wuya suna tafiya da yan sandan sai wannan abun kawai ya fita daga wuyansa sai ga aka ga kawai an zare kafarsa kalau hannayen kalau ya sauke su mutanen sa magoya ba suka ƙara rudewa ashe ya tabbata annabi ne gashi a sasari amma sasarin da kansa kawai sai aka ga ya kwance yana tafiyar sa kalau to shine aka zo sai dan asalin kafin ayi wannan dama akwai wani malami Al-Qasim ibn Mukhaimira malami ne da yaga lamarin wannan mutumi shine kafin ina koma bayani da yaga lamarin wannan mutumi ya kai inda ya kai tunda kuma ko ina kun san idan akwai malaman Allah masu bin Qur'ani da Sunna sun san wannan abun za su bambance na gaske da na ƙarya to babu ko annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka nan da nan malamai suka gane makareci to shine hada da wani alƙali Abu Idris alƙali ya dube shi ya ji irin maganganun sa shine aka ji aka ga Abdul Malik bin Marwan ne asalin zancen kenan to a lokacin da aka kamo shi shine malamai suka yi masa hukuncin wannan mutumi zindiki ne ga cikin babban abin da dama Abdul Malik bin Marwan ya hada shi da malamai ya bayyana musu abin da yake ji suka ce wannan shaidan ne ke zuwa maka yace a shi annabi ne aka kawo masa dalilai daga Qur'ani har lokacin da suke tafiya da lokacin da aka kawo shi din yana kawo su ayoyin Al-Qur'ani cewa Allah ne ya tsare shi da makamantan waɗannan yan sandan suna cewa a wannan mu Qur'anin mu ne ka kawo naka wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne naka muke so mu ji to shine bai kawo komai ba da aka kawo shi dai aka yi masa hukunci aka ce aje a tsire shi da mashi aka ma aka gicciye shi akan itace kuma aka caka masa mashi sai mashin ya kare ya kashe shi duk wannan yana cikin abubuwa to a lokacin shi ne aka zo aka ga wa shi Abdul Malik bin Marwan yana wurin yace ba ku faɗi sunan Allah bane ku ce bismillah za ku gani in dai harkar shedan ne to zai mutu shine mai abin nan sai yace bismillah take ku a gaban mutane sai rikita ya faɗo a mace aka kashe shi wannan har wani daga cikin malamai yake cewa bai ga yana cikin falalolin da yake gibtar su ga Abdul Malik bin Marwan damar da ya samu ya kashe wannan zindiki kun ga a gaban mutanen nasa an kashe shi kuma ba abin da ya faru kuma da karfin shugabanci wannan shike nuna mana cewa irin waɗannan harkokin dama can a tarihi duk mutanen da za su zo ko suna da'awar wannan yace shi Allah ne ko wannan yace shi annabi ne dama maganin su hukuma ta yi musu hukunci kuma a raba su da rayuwarsu da'awar annabci ƙarya ne yawa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka babu wani dan adam da zai zama Allah to ba maganin irin waɗannan illa dama ya zama cewa gwamnatoci suna ɗaukar mataki su yi maganin su sai kaga insha Allah aqidun mutane sun zauna lafiya amma an dai za a bar mutane kowa abin da ya ga dama da sunan wannan demokradiyyar ƙarya kowa menene yancin ra'ayi kowa ya faɗi abin da ya ga dama mutum ya zagi Allah ya zagi annabi ya faɗi maganganun da yake so yace shi ma Allah ne zai saukar da ruwa zai me kuma ana ganin sa yace abincin Allah yayi gyatsa kila ma yace alhamdulillah duk dan rashin kunya kuma Allah ya bar shi amma kuma mutane suna ruduwa da irin waɗannan maganganun to Allah madaukaki ya sauke Allah ya tsare mu daga irin waɗannan rudani shi kuwa na gaba wanda yake baba ar-Rumi ko shine na ƙarshe shi wannan malamai suna cewa Ibnu Taymiyyah ya ambace shi da yawa a cikin Al-Jawabus Sahih ya faɗe shi a cikin wannan littafin Al-Furqan da kuma dai cikin Majmu'in Fatawa nasa in ya tashi labari kuma iya abin da yake faɗi kenan na sunan sa sina cewa Allah yana magana ne akan wasu su ce ba abin nan ba papa yake nufi papa Roma shine domin papa ar-Rumi sai dai wannan babu sai idan yana magana ne amma da wani papa Roman wani zamani a can baya wanda ya taba da'awar annabci in ba haka ba akwai mutanen da ake ce ma sabi'awan Harran kamar da naga malam Abdul Aziz Tuwayyan ta hakikin da yana littafin an-Nubuwat na Ibn Taymiyyah da yake ya kawo sunan wannan mutumin a ciki shi ma to a cikin karkashin bayanin da yake cewa akwai wasu sabi'awa wasu mutane masu bautar mala'iku da kuma bautar taurari a Harran garin su Ibn Taymiyyah da can kafin musulunci akwai waɗannan sun yadu har ma bayan musuluncin suna nan to akwai wani shugaban su da ya taba da'awar annabci to la'alla suka ce la'alla shi yake nufi a wannan wuri din to waɗannan dai a takaice abin da ya kai mu muka fita bayani akan su menene damar a bambance tsakanin annabin gaskiya da annabin ƙarya to sai kawo misalin waɗannan mutane Musailamah al-Kazzab al-Aswad al-Ansi Tulaiha al-Asadi da kuma al-Harith al-Dimashqi da Baba Harumi akwai wasu ma wanda bai kawo ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ya bada labari cewa bayan sa za a samu 30 dajjalun ko dajjaluna 30 kulluhum yad'i an-nubuwa za a samu mutum 30 maƙaryata zarata masu iya ƙarya da za su kowanne daga cikin su zai da'awar shi annabi ne ya fada wa mutane shi annabi ne kuma mala'ika na zuwa masa daga cikin su akwai wanda aka samu kun san Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi la'alla mun taba zancen sa ko kuma a darasin Minhajus Sunna zamu zo kansa cikin lokacin da aka kashe Hussein radiyallahu ta'ala anhu kisan da aka yi masa na zalunci an samu mutane sun ji zafi ransu ya baci to shine sai aka samu sai wannan mutumin yayi amfani da wata dama ana ce masa Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi yayi amfani da wata dama ya kafa wata kungiya sunan sa firqatut tawabin wai kungiyar masu tuba za su yi tuba a madadin mutanen wannan zamanin da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika bi sai da ya kakkashe duk mutanen da suke da hannu akan kisan Husaini har ya samu karfi to yana samun karfi kuma sai aka fara jin wasu maganganu a bakin sa sai aje masa ziyara sai kaji ya ce wallahi ko dazin nan mala'ika Jibril ya zo muka yi magana Allah ya aiko shi guna to shi ma aka samu wasu suka aika shi lahira aka kare shi da saboda irin wannan da'awar da ake yi ba'ana da'awar annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa shine ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin kabilan Thaqif mutane ne har yanzu suna nan a garin Ta'if wajen Makka shine zaka ji ana cewa mutum al-Thaqafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin akwai mutum biyu da za su zo daga wannan kabila fitina ne ga al'umma akwai kazzabun wa wabir kazzab shine wannan Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi shi kuma wancan mai yawan kisan al'umma suka ce shine Hajjaj ibn Yusuf dan shi ma Thaqafi ne yau to asalin waɗannan mutane akwai su dai da yawa masu da'awar annabi an same su a tarihi kuma a baya-bayan nan mun ji irin wanda suka zo abin nan zamu ce mutanen masu mulkin mallaka musamman Birtaniya da addinin da suka zo da shi sabo din nan addinin ya suna wannan Gulam Mirza ko Ahmad Mirza Gulam wanda ya da'awar shi ma annabi ne firkan nan da ake ce ma ƴan Ahmadiyya a kun san su yau suna nan har zuwa yanzu suna farautar mutane kuma suna samun mutane suna sauraron su su ma suna da'awar cewa wannan mutumi nasu annabi ne to waɗannan sharrace babu abin da ke jawo su illa nisa da Qur'ani da nisa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai za a tsaya kan Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnillahi ta'ala ba za a shiga cikin irin wannan rudanin ba muna fata Allah madaukaki ya tsare mu ya tsare addinin sa daga gurbacewa da lalacewa to sai yake cewa wa ghairihim min al-kazzabin waɗannan sunaye sai kuma bayan su sai yake cewa da wasun su dai daga cikin makaryata isi wa kazalika haka nan kuma mumini na kirki yufarriqu baina awliya'illahi al-muttaqin wa awliya'ish-shaytani ad-dallin zai bambance tsakanin waliyan Allah masu tsoron Allah da kuma wato tsakanin waliyan Allah ko waliyan shaytan waɗanda suke batattu Allah tsare mu daga bata to sai fasali wani daban malamin ya kulla shi zai mana magana akan wani abu daban duk da dai wannan anawin din zamu ga in na ce anawin wannan matashiya da ake sawa wasu ba Ibn Taymiyyah ne ya sa ba masu aiki a littafin su suka sanya shi yasa in ka samu wani bugun zaka ga unwanin ba anan aka yi shi ba a wasu wuraren aka yi wani gun ya ce fasl kawai haka galibi magabata sukan yi ko su ce fasl wani lokacin su sa masa suna wani lokacin babu suna to nan sunan da mai aikin ya sa masa kun ga shi yasa ya sa shi a tsakanin kausai tsakanin bracket yace kullul anbiya idinuhumul islam dukkan annabawa addinin su shine musulunci babu wani addini wanda ba musulunci ba wanda Allah zai karba to Ibn Taymiyyah ya ci gaba yake cewa wal haqiqatu haqiqatu ad-dini hakika gaskiya ita ce gaskiya ta addini ko a ce addini na gaskiya addini wato shine addinin Allah dini dinu rabbil alamin ishi hiya mattafaqa alaiha al anbiya wal mursalun wato addinin da yake nufi addinin ubangijin halitta baki daya menene shi shine abinda annabawa da manzanni suka hadu a kansa dukkan annabawa a kansa suke yace wa in kana li kullin minhum shir'atun wa minhajun ba minhajan bane eh kuskure ne wa in kana li kullin minhum eh don ba dalilin kawo nasaba a wurin ba sun ba ismu inna bane da cewa wa inna li kullin minhum to zai zama shir'atan wa minhajan ya zama cewa ismu inna din ne aka jinkirta shi aka kawo jarum wa majrur in li kulli ya amma nan cewa wa in kana eh kana ta shiga tsakani ta hana wancan aiki wa in kana koda dai li kullin minhum shir'atun wa minhajun sai mubtada ne da khabar ga jarum wa majrur din shine li kulli mubtada din shine shir'atun minhajun kuma ma'tufi ne akan shir'a haka ku gyara wannan shir'atun ne wa minhajun yace koda dai kowace al'umma ko kowanne annabi yana da shari'arsa yana da kuma hanyarsa fa shir'atu hiya shari'a shari'a abin nan in an ce shir'a abin da ake nufi ita ce shari'a asalin lafazin shari'a me ake nufi da shi ita ma lafazin shari'a asali a larabci shine hanya da masu kiwo suke gangarawa don su sha ruwa idan ga kwari can akwai ruwa da za a sha da dabbobi to wannan hanyar daga sama da mutum zai gangaro ciki ita ake ce ma shari'a don haka kaga asalin ta ita ma hanya ake nufi to anan abin da ya fassara abin da ke nufi ash-shir'atu ita ce shari'a wato dokokin da annabi yake zuwa da su daga Allah subhanahu wata'ala qala Allah ta'ala Allah madauki yana fadi li kullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja la'alla wannan lafazin ayan ne dauki mutum mai rubutun yayin wancan kuskure a baya saboda wanda da ya haddace Qur'ani ya saba karanta wannan aya da nasaba wannan wuri din dan Allah madauki cewa li kullin ga kowanne annabi ko ga kowace al'umma ja'alna minkum ko gare ku kai ga kowanne daga cikin ku ku al'ummomi da suka zo suka gabata da wanda suke nan yanzu kowanne mun sanya musu shir'atan shari'a wa minhajan da kuma hanya ta gudanar da rayuwa da fatan muna fahimta wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin thumma ja'alnaka sannan sai muka dora ka muka sanya ka ala shari'atin bisa wata shari'a wannan Allah ne yake ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana aiki ne da me da shari'a dan haka wajibi mutum ya aiki da shari'a ba zai ce zai aiki ya bambance ya kirkiro wani abu wai akwai shari'a akwai hakika hakikar ita ce ilimin falsafa sunan na tasawufi wanda yake khayalat ne wasu kuma ƙaryace ƙaryace da abin da aka samu daga shedanu mutum ya zo ya da'awar cewa ana masa wahayi ko wani ma ana gaya masa wani labari wani ma ya san gaibi wani wane ne irin waɗannan tatsuniyoyin da mafarke mafarke a ce wai su ne hakika abinda wai aka sani ta hanyar gaibi abinda kuma muka sani kowa da kowa za a bude Qur'ani a ganshi a kira shi shine wai shari'a sai a ce shari'a ta jahilai ce su kuma hakika ta su ce su mutane na musamman sufaye wannan sabon abu ne a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri na daga lamari mun sanya ka bisa wata shari'a ko na daga umarni daga Allah fattabi'ha to kabita wa ake gaya ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka ce ya bi mafarkin wani tatsuniyar wani shari'ar Allah wanda Allah ne ya zabe ta yace gashi ayi kaza shine daidai a bar kaza ba daidai bane fattabi'ha har ma ya kare nana ta masa yace wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi san zuciyar waɗanda ba su sani ba ashe duk mutumin da baya bin shari'a to jahili ne ko kuma san zuciya yake bi san zuciyar kuma na jahilci gashi kar ka bi son zuciyar waɗannan da ba su sani ba ashe kenan shari'a daban kuma duk abin da ya saba masa son zuciya ne kun yarda da wannan magana ce kuru-kuru duk abin da ya saba ma shari'ar Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita to son zuciya ne kuma sannan hanya ce ta jahilai waɗanda ba su sani ko mutum yana da awar wani ilimi ai su ne suka san kaza su ne suka san kaza su ake ban ilimin ilham wahayin ilhama da makamancin wannan wani yana mana ƙarya ne yawa duk mutumin da yake son ya zauna lafiya kuma ya shiga aljanna to wallahi sai ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi wannan shari'ar da annabi ya zo da ita amma ya zo ya zabi wani mutumi daban ya mai da shi wali wai sai an mutu hanyar sa sannan a je aljanna wannan babu wannan mutumin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu a hanyar sa sai sai innahum Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle su wadancan wadanda yake allazina la ya'lamun masu hanyar nan ta bin son zuciya lan yughnu anka min Allah shay'a wannan yana cikin ko suna cikin ayoyi masu tsoratarwa Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa wadannan mutane ba za su wadatar da kai da komai ba me yake nufi da wannan ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bi son zuciyar waɗannan mutanen to da Allah madaukaki bai kyale shi ba wannan na shagaya mana wannan cewa in muka lura da Qur'ani Allah subhanahu wataala akwai wurare guda biyu da yake amfani da lafazin mufradi yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan abin da ake cewa a tauna tsakuwa ko dan aya ta ji tsoro ma'ana mu a tsoratar da mu mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in an tashi magana da shi ake farawa sai a fara tsoratar da shi in fa kai kaza kaga wannan ita ce sai aka ce karka bi son zuciyar waɗanda ba su sani ba su dinnan ba za su wadatar da kai da komai ba ma'ana in ka bi su to ba za su cece ka baran tashin alkiyama wannan irin maganar ce ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawili la akhadhnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizi kuduba ku ga wannan shi ma Allah madauki yake magana akan cewa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai kirkiro wata magana wadda ba mu fada ba shine taqawuli in an ce taqawuli ka fada ka fado magana ka jingina wa mutum bayan bai fade ta ba Allah yace da annabi zai fadi magana da ba mu ce ba yace mun ce to yace da mun kama shi mun damke shi da hannun dama kun ga bai ce da mun damke ku ba kun ga abin da nake so ku dauka na darasi anan shine Allah in yana magana a irin wannan manyan abubuwa ko a dangana masa ƙarya ko magana shirka to yakan fara da tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya san ba zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya bai taba gaya wa manzon Allah wata ƙarya ya dangana ta ga Allah ya gaya mana cewa Allah ya ce abin da bai ce ba babu wannan magana amma Allah cewa yake da a ce zai kaza to da mun damke shi da hannun dama da mun katse masa wato jijiyar wuyansa kuma duk cikin ku babu wanda zai kama wato zai zo ya tsare shi ku duba fa ku gani annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa daraja Allah na gaya masa irin wannan maganar to waye kuma yake ganin zai iya zuwa ya kirkiro ƙarya ya dangana wa wannan addini yace Allah ya ce kaza bayan ku Allah bai ce ba kuma ku duba har yanzu ku gani inda Allah madauki ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da al-qibla a cikin suratul baqara ai bayan ya gama magana al-qibla sai yake cewa wala inittaba'ta ahwa'ahu ba'da ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin da zaka bi son zuciyar su bayan abin da yazo maka na ilimi to a lokacin nan zaka zama cikin az-zalime Allah fi yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a gabatan a cikin suratul baqara din wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliy wala nasir inda zaka bi abin da son zuciyar su tazo da shi ma'ana ka bi son zuciyar su ka kyale abin da Allah madaukaki ya baka to bayan ko wannan ilimi da yazo maka bayan wahayi da yazo maka to baka da waliy baka da nasir baka da wani masoyi da zai taimake ka baka da mai ceto da zai tsare ka ya za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana direct ba wani ba sannan mu zo mu ce za a samu a cikin mu wani mutumi zaka saba wa Allah zai zo da wani sabon addini ya kirkiro shi ya cusa addinin musulunci a bar na annabi a bi shi ai tsammanin wannan mutumin wai zai cece karan tashin alkiyama wani ya saka aljihu ko ya saka aunuri ko ya ce ina mabiyana ko ya hana Allah ya maka wani abu ya jama'a a kiyaye maganar Allah a rika fahimtar ta ana karanta babu dan adam da zai isa ya hana wani shiga wuta sai Allah madaukaki ya so ceto gaskiya ne amma ba sai kowa ya ga dama ba sai Allah ya ga dama Allah ne zai ga dama ya so yayi maka rahama sai ya sa annabi ya cece ka annabi yana ceto da gaske Allah madauki ya sa mu cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece su hakanan in Allah madauki ne magana akan shirka za ku ga sai ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta bi shay la in ashraktum ba ya magana da mu baki dai sai ce inda za kai shirka la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin la taj'al ma Allah ilahan akhar la taj'al ma Allah kaga haka Allah madauki ke magana da shi a matsayin mutum daya ba dan komai ba dan ya tsoratar da mu mu mabiyansa amma shi tabbas ba zai shirka ba tabbas kuma ba zai wa Allah kariya ba to Allah madauki ya samu rika fahimtar al-Qur'ani kuma mu girmama Allah sama da kowa kuma mu girmama a cikin dan adam mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kowa babu wanda zai kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana a ce a aje hanyar annabi shi abi dariƙarsa abu hanyarsa ba yanku shi ba annabi bane Allah ya ƙara fahimtar da mu to yace kuma har yanzu wal minhaju abinda ake ayyawa yake cewa innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ko yanzu muna aya ba za su wadatar da kai da komai ba wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'd su azzalimai dama sashen su masoya sashe ne majibinta sashe ne wallahu waliyul muttaqi Allah ku shine majibincin masu tsoron Allah kaga masu tsoron Allah Allah shine nasu amma su kuma azzalimai masu kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala haka su suke son junan su wannan ya kirkiro nasa mabiyin wannan ya kirkiro na kai nasa abinda zai bi waliyinsa ya rika bin sa ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can suna hade yana son sa Allah ko baya son shi saboda bai bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wal minhaju abinda ake nufi da minhaji kuwa huwa at-tariqu shine hanya qala ta'ala Allah madauki yana cewa wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da a ce za su tsayu akan hanya kun ga ala at-tariqati da mun shayar da su ruwa min yawa linaftinahum fihi dan mujarrabe su wa man yu'rid an dhikri rabbih duk wanda ya bijire daga ambaton ubangijinsa yasluhu azaban sa'ada Allah zai shigar da shi wato azaba mai hauhawa Allah tsare mu to sai ce fashir'atu don haka ita shir'a din nan wato shari'a bi manzilati shari'ati lin nahri yau kamar matsayin sa dai da hanyar gangarawa aje wato rafi kamar ne ambata mana asalin ta kenan والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه ita kuma in an ce minhaji ita ce hanyar da dama aka saba bi hanya wadda misali ai akwai hanyar da sai an barta kuma sai a gangara a sharuwa ko to wannan hanyar da aka barta aka je a sharuwa ita ce minhaji ita kuma wadda aka gangara a je a sharuwan ita ce me ake cewa shari'a don haka kun ga kowace dai hanya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sannan sai yake cewa والغايه المقصوده هي حقيقه الدين متكر دي ابين ده اكي سو اكاي غري شي معنى ابين ده كوا يكي سو يتمم نا غورنسا هي حقيقه الدين ايتشي حقيقنين الدين وهي عباده الله وحده لا شريك له wannan buƙatar wannan manufar itace abin buƙata agun kowanne bawon Allah duk bawon Allah Allah ya halice shi ne domin me don wannan magana ita ce al-ghayatul maqsuda domin ita Allah madaukaki ya halicci dan adam babu wani abu da za a ce Allah ya halicci dan adam domin sa ko a ce wani Allah madauki ya halicci kowa domin sa sai abinda shi Allah ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah bai halicci jinsin dan adam da jinsin aljini da jinsin dan adam ba sai domin su bauta masa subhanahu wataala wannan shine sababin halitta kuma duk abinda mutun zai a rayuwar nan idan ba abinda zai taimaka masa bane akan bautar Allah to shi mene dan haka yana cikin babban wa'azin da zaka yi wa dan adam ka gaya masa ya mai da hankali duk abinda yake a rayuwa neman abinci ne aiki yake yi kasuwanci ne laboranci ko menene hanya ce dan ya rayu a duniya in ya rayu a duniya me zai ya bauta wa Allah in har ya zama kawai tunaninsa shine shi da ya ci ya kwanta ya koshi ya biya bukatarsa ta baki bukatarsa ta farji shikenan rayuwa to wannan da shi da dabba ba bambanci amma idan mutum yana so ya bambanta daga dabba to ya zama in ya ci ya koshi ya bauta wa Allah in Allah maduki ya yassare masa dama to ya bautawa Allah domin wannan aka halice shi wannan ita ce basira ita ce kuma samun nasara yace wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika la wa hiya haqiqatu dinil islami shine haqiqanin addinin musulunci wa huwa an yastaslima al'abdu lillahi rabbil alamin la yastaslimu lighayrihi shine mutun ya miƙa wuyansa ga Allah ubangijin halitta kada ya miƙa wuyansa ga wani kada ka dauki wani da ghayrihi dinnan yana nufin ghayrillahi wani Allah wani nan kuma kowaye ba a daukar wani wanda ba Allah ba a miƙa wuya duk abin da ya faɗa kawai shi za a yi duk abin da ya ga dama shi za a yi ta hanyarsa za a shiga aljanna babu wannan Allah subhanahu wataala shi halice halitta ya tsara shari'a ya aiko manzanni manzanmu na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne a bi saƙonsa sannan a shiga aljanna yace famanistaslama lahu wa li ghayrihi kana mushrikan ya ɗan uwa ku fahimci wannan maganganun maganganu ne da suke fassara maka yau ainihin musulunci me ake nufi da shi muna fahimtar abin wato yace famanistaslama lahu duk mutumin da ya miƙa wuya ga gawa a'a ga Allah mu koma zancen farko cewa yayi wahiya haqiqatu dinil islam wannan manufar ita ce haqiqanin addinin musulunci menene addinin musulunci wa huwa kowa saurari addinin musulunci abinda ake nufi da shi an yastaslima al'abdu bawa ya miƙa wuyansa shine istislami kai surrender kai submission yau kai submitting rayuwarka baki daya ka miƙa rayuwarka sai abinda Allah ya ga dama yayi da kai dama aka ce mutun yayi surrender me ake nufi in makami ne da shi a ce daga hannunsa ko ko ya aje in bindiga ce shikenan sai abinda wannan da ya kama shi din ya ga dama zai yi da shi a zo a kama shi a daure a ja shi duk abin da zai to haka musulmi ma'anar musulunci a wurinsa shine kamar ya miƙa wuyansa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ga wuyan nan kama duk inda ka ga dama kai ne shine ma'anar musulunci ba duk inda na ga dama zani ba a duk inda Allah ya ce haka zan yi wannan shine musulunci shine ma'anar shi an yastaslima al'abdu li rabbil alamin lillahi rabbil alamin la yastaslimu li ghayrihi kada ya miƙa wuyansa ga wani wanda ba Allah ba sai yace famanistaslama lahu duk wanda ya miƙa wuya ga Allah wali ghayrihi tare kuma da haka ya miƙa wuya ga wani wanda ba Allah ba yace kana mushrikan ya zama mushriki don me ya hada Allah da wani wajen miƙa wuyansa ya sallama rayuwarsa ga Allah kuma ya sallama wa wani wanda ba Allah ba shi ma yayi abin da ya ga dama da shi zai bi dokokinsa zai bi tsarinsa kuma yayi watsi da na Allah yace wallahu la yaghfiru an yushraka bihi Allah ko baya gafarta ayi shirka da shi wato a mutu ana shirka da shi wa man lam yastaslim lillah wanda ko bai sallama wa Allah ba bai miƙa wuyansa ga Allah ba bal istakbara amma ya girman kai an ibadatihi daga bautar Allah kana mimman qala Allah fihi ya shiga cikin wadanda Allah madaukaki ke cewa dangane da su da yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri lalle wadanda suke da girman kai suke kangarewa daga bautata ya Allah subhanahu wa ta'ala to lalle za su shiga wutar jahannama suna makaskanta wa dinul islami kai wannan addinin na musulunci huwa dinul awwalina wal akhirin shine addinin mutanen farko shine addinin mutanen karshe minan nabiyina wal mursalin na daga annabawa da manzanni duk annabin da yazo tun daga annabi adam addinin sa musulunci ne domin musulunci dama mun sha magana yana da ma'ana biyu ma'ana am da ma'ana khas ma'ana am ita ce dukkan addinin annabawa musulunci ne duk annabawa musulmi ne annabi adam musulmi ne annabi nuhu musulmi ne ko annabi idris hudu salihu shu'aibu har zuwa annabi musa alaihi salatu wassalam annabi isa da sauran annabawan banu isra'ila har zuwa annabin karshe annabi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan su addinin su ɗaya ne musulunci a inda aka bambanta shine me shari'a wacce doka za a bi wasu yadda suke sallah ba irin yadda muke yin sallah yanzu bane kaga bambancin na me ka isa bambancin na fiqhu ne ba bambancin aqida ba aqida ɗaya ce la ilaha illallah to in za a goya ɗaya kalmar sai a faɗi annabin wannan lokacin shine rasulullahi da aka zo kanmu namu sai a ce la ilaha illallah sai a ce muhammadur rasulullah a zamanin sauran annabawa kowanne annabin zamanin sa a ce la ilaha illallah sai kuma tare da shi rasulullah duk wanda bai fadi wannan ba bai yadda da haka ba bai zama musulmi ba a wancan zamani haka a zamanin mu sai mutun ya fadi muhammadur rasulullah bayan ya fadi la ilaha illallah sannan ya zama musulmi dan haka ashe addinin annabawa duka guda ɗaya ne al islam bil ma'ana al khas kuma musulunci wanda abinda ake wanda da ma'anarsa ta biyu wato ta musamman shine duk wanda ya miƙa wuya ko kuma shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to duk wanda ba addinin sa yake ba koda yana da'awar yana kan ɗaya daga cikin addinan annabawan da suka gabata to addinin sa ya zama yanzu ba musulunci ba kun gane wannan yawa saboda me addinin ƙarshe ya zo a hannun manzon ƙarshen nan kuma ya gaya mana la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bi illa dakhala an-nar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai ji labari na yaji cewa an yi manzon Allah yazo da sako daga Allah a wannan al'ummar ko bai yahudi ne ko kirista sannan ya mutu bai imani da ni ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai face ya shiga wuta makoma sautu ce ashe kenan Allah ba zai karba addinin yahudu ba bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba addinin kirista ba bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau karatun namu sunan sa musulunci ko yau wa qawlihi da kuma fadin Allah madauki da yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba a matsayin addini ya bi shi ya zama shine abin rayuwa abin addini a gare shi falan yuqbala minhu to ba za a karba ba daga gare shi dan haka wannan yana nufin kuma har yanzu musulunci wanne musuluncin miƙa rayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala musuluncin karbar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi karka canza addinin Allah karka zo da wata ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba ka cusa masa a cikin sakonsa bayan shi bai san wannan abun ba mun fahimci wannan idan mutun yayi wannan abu to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba a gunsa duk wannan suna daga cikin wato ayoyin da malamai suka fito da sharadin karbar aiki ayi don Allah sannan kuma ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki duk wanda ya bi wani addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to Allah ba zai karba ba duk shekarun da mutun zai yana wahala in dai addinin nan annabi ba ya zo da shi bane bai koya wa mutane ba to Allah ba ruwansa da shi don haka mutun ya tausaya wa kansa ya koma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubu da wanda ba ita ba to sai yake cewa wannan magana kuma amun fi kulli zamanin wa makan ta game kowanne zamani da kowanne wuri babu zamanin da wani zai zo ya ce ya zo da wani sakon daban an aje na manzon Allah ya gama aiki zai yi wannan ba zai yi ba in an yi ma to kuskure ne kai karka bi shi haka nan a kowanne wuri yace fa nuhun kun ga annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa yaqubu da yaqubu wal asbat da kuma jikoki ya'an annabi yaqub da zuriyar da suka biyo annabawan banu isra'il wa musa wa isa wal hawariyun da annabi musa da annabi isa da kuma al hawariyun wato mabiya annabi isa alayhi salatu wassalam kulluhum dinuhumul islam addinin su shine musulunci alladhi huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la shine wanda abinda ake nufi da shi musulunci shine bautawa allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi wannan dole mu saurara anan ko dan zama ne miki in zai ce mu tsaya to duk da akwai ta'liqin da yake da bayanin wasu abubuwan da ya ambata dai mun na fade shi akan al-islamul am wal islamul khas gashi can a kasa malam salih al-sheikh ya ambata mana ma dan yi dauraya akan sa mako mai zuwa sai kuma mu dora akan abin da malamin ya ambata na ayoyi kamar da ya kawo mana ayoyi da suke magana akan annabi Nuhu da kuma sauran annabawa duka dan dai ya tabbatar mana cewa wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren aqida da abin da yake na imani bai sabawa sakon da sauran annabawa suka zo da shi ba kuma dukkan su abin da suka zo da shi shine musulunci a bautawa Allah shi kadai kada a hada shi da kowa muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan musulunci da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shine addinin da zamu mutu akan sa. duk abin da ba shi ba Allah ya sa mu gane ba shi bane ba shi ne daidai ba mai watsi da shi mu kuma duk abin da ake jarrabar mutun da shi akan addinin sa muna roƙon Allah madauki kada ya jarrabe mu akan addinin mu babu fitina a rayuwar nan irin Allah ya jarrabe ka akan addini kana bin sunna ka zo wata ran ka waye gari ka koma bid'a kana musulunci ka waye gari ka koma kafirci Allah madaukake tsare mu daga wannan Allah tabbatar da mu akan hanyar nan da ita yadda da ita wanda ba zai karbi kowanne addini ba banda ita wato hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.